أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komai, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Aliyu bin Abi Talib dake wannan unguwa ta Jagindi a birnin Damagaram, domin ci gaba da karatun mu na littafin al-usulu thalatha wallafar Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan shi. Da yau muna ranar Litinin 18 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 4 ga watan 9 miladiya ta 2023. A darasi da ya gabata muna cikin dai al-aslu thalith, cikin wannan littafin na usulu thalatha, wanda mun raka sosai cikin wannan littafin, inda muka tsaya a bayanin da malam ya kawo mana bayani game da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda a darasina da ya gabata wajen mun yi bayanin kan farkon manzanni shine annabi Nuh alaihi salatu wassalam. To da mai sauraro zai yi la'akari a lokacin mun yi ta maimaita cewa farkon annabawa, da wannan kuskure ne, farkon manzanni, saboda da yawa daga cikin malamai suna bambanta abin da ya shafi ar-rasul da annabi. Akwai bambanci tsakankanin a ce wani annabi ne, wani manzo ne. Manzo shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi tare da wato abin da ya shafi wata shari'a, ya zo da mutane ya kiraye su, kamar yadda wasu malamai suka raba. Amma shi kuma annabi ana zowa, ana aiko shi wato ya bi shari'ar wannan manzo, la'alla ko bayan manzon ya huce ya zo amma kan wannan shari'ai, ba tare da cewa ba an sake mishi wata shari'a ba. To wajen mu ce annabi Nuh shine farkon manzanni, sai muka yi ta maimaita cewa shine farkon annabawa, wanda dan uwa ya mana tambihi akan wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi. Yanan nan da malam yace wa awwaluhum nuhun alaihi salatu wassalam, farkon manzanni shine annabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da, wato na ƙarshen annabawa da manzanni kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda babu wani annabi da zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama, hatta da annabi Isa da zai dawo wato a ƙarshen zamani zai dawo ne a yabi shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ba tare da wani sabon shari'a zai zo ba, ko kuma wato wata shari'a daban. Shi yasa anan akwai raddi game da wato mutanen da suke ƴan Ahmadiyya. Akwai wasu firqa wanda suke kiran kansu su ƴan Ahmadiyya, wato suna cewa suna jiran annabin su zai zo. Akwai wai annabin su wai mai suna Ahmadul Ghulam, wato suna jiran shi wai a gaba zai zo. Wannan firqa bata ne, saboda idan karaya cewa akwai wani annabi wanda zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan kwata-kwata yana hudda ka daga musulunci, saboda kana ƙaryata abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na alqur'ani da kuma wato sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yace dalili akan haka shine fada Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba wato wani daga cikin wato uba daga cikin mazajanku, bari dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma shine cika makin wato annabawa wanda babu annabi wanda zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam na
na
annabi na farkon manzanni a darasin da ya gabata mun yi wannan bayanin in ban manta ba cewa farkon annabawa shine wato annabi Adam aka aiko wanda har malamai sun yi sabani akan Idris bace annabi Adam an zo irin sa annabi Idris wato shi manzo ne ko kuma annabi wasu ke cewa a annabi Idris shine farkon manzo ba farko ba annabi Nuhu ba amma abin da yafi inganta da dalilai na Qur'ani shine annabi Nuhu shine farkon manzanni annabi Adam kuma shine farkon annabawa sannan Ubangiji subhanahu wataala zaka gani wani annabin Allah yana gama mishi nabi ne kuma manzo ne annabi ne kuma manzo ne wani kuma zaka ga annaba shi annabta kadai shi yasa malamai suke cewa kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabiyyin rasul wato kowane manzo annabi ne to kuma ba kowane annabi ba yake manzo ba kowane annabi ba yake manzo irin sa annabi Adam kaga ba rasul bane ba amma idan ka zo shi yasa awwaluhum na farkon su shine annabi Nuh shine annabi Nuh kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fadi inna arsalna ilayka kama inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin Allah subhanahu wataala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama lalle mu muka yi maka wahayi kamar yadda muka yi ma annabi Nuh alaihi salatu wassalam wahayi sannan malam ya kawo mana dalili akan farkon manzannin shine annabi Nuh alaihi salatu wassalam ita ce wannan aya da yace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wannan dai duka bayani ya gabata wato akan su sannan kuma annabawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi wato yake bayyanawa cewa su annabawa wato kamar ɗiyan kishiyoyi ne wato da'awar su gabaki ɗaya guda ɗaya ce amma uwayensu daban-daban wato zaka ga da'awa annabawa gabaki ɗaya tana kira ne zuwa ga mi zuwa ga kadaita Allah da bauta zuwa ga tauhidi amma zaka ga sauran shara'i sauran ibada wadda za a yi zaka ga ta bambanta da wasu zuwa wasu zaka ga wasu sallar wasu ta bambanta da wasu mutanen wato wani annabi da wani mutanen annabi haka zamu misali kadan ya gabata lokacin da muka yi bayani kan abin da ya shafi azumi cewa azumin banu isra'ila shiya ne yana daga ciki idan rana ta fada baka ci ba komai barci ya dauke ka to kai ba cin abinci sai washe gari idan rana ta fada kaga wannan ai daga yana daga cikin shari'ar su kenan ba shari'ar mu bace wato wannan shari'a ita ce take bambanta tsakankanin abin da ya shafi wato annabawa da manzanni da Ubangiji subhanahu wataala yake aikowa sai malam yake cewa wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulan min nuhin ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahda malam yace dukkan kowace al'umma wanda Allah subhanahu wataala ya aiko mata manzo kaga malam yace ma min nuhin daga annabi Nuhu idan shine farkon manzanni wanda Ubangiji subhanahu wataala ya aiko yace ila muhammad zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa menene akai umurtar su da shi shine ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu suna ana umurtar su da su kadaita Allah a wajen bauta Allah subhanahu wataala shi kadai yace wa yanhahum an ibadati taghut sannan kuma ya hana su game da abin da ya shafi bautawa taghut menene taghut zan mu zo mu gani bayani da malam yayi mana wato anan gaba malam yake cewa wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan wannan shine fada Allah subhanahu wataala wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu taghut Allah subhanahu wataala yake cewa haqiqa mun aiko ga kowace al'umma wani manzo menene yake kira manzon shine an i'budu Allaha wato ku bautawa Allah subhanahu wataala ku kadaita Allah a wajen bauta wajtanibu taghut ku nisanci wato bautawa wato abin da yake wato taghut shi sa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ce al'ummu gabaki ɗaya zaka gani sai Allah ya aiko manzo dan ya dauke maka hamzari saboda kada a je gobara na tashin alkiyama ka ce ma Allah subhanahu wataala ai laula arsalta ilaina rasula ina ma Allah subhanahu wataala ka aiko mana manzo to Allah ba al'ummar da bai aiko mata ba manzo akan mene su kadai da Allah subhanahu wataala da bauta sannan kuma su zamanto sun nisanci abin da ya shafi wato shine bautar dagutu kuma wannan shine wato abin da ya shafi aikin annabawa ita ce mission din su wannan abin da Allah ya turo su sannan bayan annabawa wanda suke tashi da wannan isar da wannan sako da abin da ya shafi kira zuwa ga tauhidi da abin da ya shafi jaddada wato wannan tauhidi da ibada Allah subhanahu wataala sune abin da ya shafi malamai kamar yadda akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wataala yana aiko a kowace kan shekara 100 a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana aiko wani mutum wanda zai jaddada musu addininsu dukkan shekara 100 idan ta zo saka gani Allah ya huddo wani daga cikin bayin shi wani daga cikin malamai wanda zai dukufa a hay an jaddada wannan tauhidi saboda koda wani abu ya shige shi saka gani Allah subhanahu wataala bi sababin wannan Allah subhanahu wataala wato ya jaddada shi sai malam yace waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufr bit-taghuti wal-iman billah Allah subhanahu wataala kuma ya farlanta ala jami'il ibadi a dukkan bayi akan dukkan bayi al-kufr bit-taghut shine su kafirce ma taghut wal-iman billahi su yi imani da Allah subhanahu wataala Imam Ibn al-Qayyim yayi ta'arifin taghut yake cewa ma'ana at-taghut yace ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta wato taghut idan aka ce taghut shine abinda wato bawa ya huce gona da iri ya ketare iyaka na abin da ya shafi abin wani abin bauta ko kuma wani abin bi ko kuma wani abin mima biyayya wannan shine ake ce ma taghut nan da yace min ma'budin na daga abin da ya shafi wato bauta bauta ta Allah subhanahu wataala dukkan lokacin da ka dauki bauta Allah subhanahu wataala ka dauke ta ka dora a wajen wani kake bauta mishi ba Allah ba to wannan kame da wannan shine taghut wannan wanda ake bautawa shine wato taghut saboda wannan bai cancanta ba kayi mishi ibada kake yi mishi ibada kenan ka ketare iyakar da Allah subhanahu wataala ya dora ka iyakar da Allah ya dora ka shine ka bauta ma Allah shi kadai kada ka hada bautar shi da wani dukkan wanda za a dauka sawa'un aljani ne sawa'un mutun ne za a zo a dauke shi a ringa ce ana bauta mishi to ya wannan kamar ya maida shi taghut sawa'un aljani ne sawa'un wani daga wato wani abu wanda mutun ya riga yake bautawa ba tare da abin da Allah yace a bauta ma shine Allah subhanahu wataala kenan wannan abin da ka dauka shine ake ce ma taghut sai malam ya kara maka bayani yace aw matbu'in ko kuma wato abu wanda ake bi misali mutumin da ake bi wannan zai shiga cikin abin da ya shafi boka idan ya waki ma wani abu kana bi ko kuma malamai wanda wato zaka ga suna gayin abu ana bi amma wanda ba su ketare iyaka ba idan mutun ya ketare iyaka misali kamar boka kamar wanda yake sihiri kamar wanda yake kira a zo a bauta mishi to wannan ya zama taghut amma malami wanda yake abun bi malami wanda yake rabbani wanda zai gayi maka abinda Allah subhanahu wataala ya halitta abinda ya haramta wannan koda ka rike shi kai kake bauta mishi ba tare da yardar shi ba ba tare da yardar shi ba to wannan ba a ce mishi ba taghut sai dai kai da ka rike wannan ka mai da shi taghut kenan shi zai zama to bayyana laifi kenan shine malam yace ma aw matbu'in kenan wanda ake bi sai yace ma aw muta'in ko kuma wanda ake yi wa biyayya misali nan kuma zai shiga irin shuwagabanni a yaushe shuwagabanni zai su zamanto irin abin da ya shafi taghutai shine lokacin da suka yi umurni da abin da ubangiji subhanahu wataala ya hana alhali ka san wannan abu Allah ya hana ka bi su akan wannan abin kenan wannan ka mai da su wato abin da ya shafi wasu taghutu Allah ya hana abu kuma sun ce ai kuma kai ka bi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu biyayya ga wani abin halitta a wajen mi a wajen yiwa Allah subhanahu wataala lokacin da yayi kira a saba ma wato Allah subhanahu wataala idan shugaba ne ko kuma wani wanda kake kalkashin shi ne idan yayi kira akan a saba ma ubangiji subhanahu wataala to nan ba za ka yi mishi ba biyayya amma sabanin haka nan abin da yake kanka wajibi ne ka yi mishi biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi ma shugabanninku biyayya koda ko ya kasance bawa ne wanda yake bakin bawa dan habasha ina abin da yake as-sam'u wa ta'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace ji da bi wa in ta'ammara alaikum abdun koda an walla muku an sa wanda yake jibintan lamarin ku shine bawa ina abin da yake kan al'umma musulmi shine as-sam'u wa ta'a ji da bi matukar bai shiga ba zuwa ga saban Allah subhanahu wa ta'ala ina malan nan ya ambata mana wannan abubuwa guda uku duk da malan a gaba sai yace ma wa tawagit kasir والطواغيت كثيرة سوى الطاغوتي سنا ديوا saboda dukkan abubuwan da zakka dauka ka meda shi abun yiwa bauta to wannan ka meda shi kamar dagutu ne malin sai yace zai ambata ma wasu manya manyan su shine yace wa ru'usuhum khamsatun manya manyan su wato guda biyar ne na farko yace iblis la'natullahi alayhi shedan iblis Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mishi la'anta Allah ta tabbata a gare shi yace wa man ubida wa huwa radin da dukkan mutumin da aka bautawa alhali ya yarda a bauta mishi sannan yace wa man da'a nasu ila ibadati nafsihi da mutumin da yake kira zuwa wato a bauta mishi shi karan kanshi wa man da'a shay'an min ilmi al-ghaibi da mutumin da yake iddai yake kirkiran wato cewa shi ya san gaibi sannan malan yace wa man hakama bi ghairi ma anzala Allah da mutumin da yayi alƙalanci yayi hukunci game da abinda Allah subhanahu wa ta'ala tare da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko ba nan malan ya ambata mana abubuwa guda biyar yace sune ru'us in tawagit shine wato kololuwa manya manyan dagutai na farko yace iblis yace wa huwa ra'asi wato iblis shine babban mafi sharrin dagutu shine iblis alaihi salatu wassalam wanda tun a aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce shi da yayi wa annabi adam sujada yace a shi ba zai yi ba saboda ai an halicci annabi adam da ƙasa shi kuma an halicce shi da abin da ya shafi wuta yana ganin ai wannan tayi abin da aka halicce shi yayi wato abin da aka halicci annabi adam alaihi salatu wassalam tun daga lokacin shi wato ya huta daga abin da ya shafi hanya ya zamanto wato Allah subhanahu wataala ya la'ance shi ga baki daya kenan babban dagutu shine iblis alaihi salatu astaghfirullah iblis la'natullahi alai iblis la'natullahi alai na'am
kenan an zana shi ko idan na ruwa ce iblis
ko eh wannan ba su kadai bane ba malan ya ambata ma yace manya manyan su zamu zo bayani akai shi insha Allah kenan wannan na farko iblis alaihi salam iblis la'natullahi alai iblis la'natullahi alai wato iblis Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance shi shine wato abin da ya shafi babban su nabi malahi yace man ubida wa huwa radin dukkan wanda aka bautawa wa huwa radin alhali yana ya yarda da wannan abin da ake mishi daga cikin misali fir'auna kaga fir'auna shi ya san ana bauta mishi kuma ya yarda da wannan a bauta mishi yace shi Allah ne a bauta mishi da kuma wannan zai shiga dukkan irin wanda wato gashi nan yana gani ana yin abin da yake haƙi ne na Allah subhanahu wataala wato abin da ya shafi shirka ne ana bauta mishi kuma ya zamanto ya yarda sawa'un mutun ne ko aljani ne matukar ya yarda to wannan ya zama dagutu matukar ya yarda shi yasa da yawa zaka ringa gani a bidiyo wani ana cewa wani kaza ne shi yake da kaza ko kwanaki wata bidiyo da ake gwada wai wani shehu yana zamne wani yana cewa wai wannan shehun da shi aka yi Isra'i da Mi'raji da annabi da yayi wai ya je ya ga Allah duk abubuwa wasu abubuwa na haƙƙin da bai kai ba karshe haka gani wanda ake ba ma haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala irin wanda suke ba ma wato inyas haƙin Allah subhanahu wa ta'ala, shike kaza ya su ce shike yin ruwa, shike halittar mutum, shike kaza, shike kaza. Kaga wannan tsantsakka hurci ne, sun maida shi cewa tagut. To idan ya zaman to shi yana da wani ya yarda akan wannan, to shi ma tagut ne, shi ma tagut ne. In ya zaman to a yarda shi ake yin wannan da Fir'auna, ai shi ta yi mine ana rabbukumul a'ala, ka gani kenan ya yarda kenan shi tagut ne. Sannan kuma wa man da'a an-nasu ila ibadati nafsihi, mutumin da ya kira a zo a bauta mishi, ko da kuwa mutanen ba su zo ba suka bauta mishi, amma shi ya raya cewa shi ya zo yanzu ya cancanta a zo a bauta mishi, a bauta mishi, a ringa mishi abinda ake yi wa Allah, sawawan irin na sujada, irin wasu abubuwa wanda ibada ce, he Allah kadai ake yi wa, yayi kira ya ce a yi mishi wannan abin, to shi ma wannan ya zama tagut. Sannan na hudu malam yace mani da'a shay'an min ilmi al-ghaibi, dukkan mutumin da ya kira cewa ya san wato ilimin gaibi, ya san abinda zai faru gobe, kamar irin yanda bokaye suke, kamar irin yanda wani zai zo ya ce ai shi ya san abinda gobe zai faru, saboda yana aiki da aljannu ko kuma wani abu wanda hatta aljannan da yake aiki da su, su kansu ba su san ba gaibi. Idan sun hau je sun lego abinda suka warci wani magana daga abinda ya shahi sama, zasu zo su ƙara ƙarya ɗari akan ta, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, tukun su je su ga ima boka yanzu. To a cikin ƙarya ɗarin nan sawa'un a samu daidai da wani abu da suka yi na gaskiya guda ɗaya, amma sun lullumka da wannan. Kinan boka babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, babu wanda ya san wannan wato abin da ya shafi gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala, sawa'un a ƙasa ne ko a sama. Shi yasa akwai wasu abubuwa mafatihu da ghaib, babu wanda ya san su, Allah kadai ya san su. Inna Allah indahu ilmus sa'a, Allah kadai ya san yaushe ne ranar tashin alkiyama, yaushe ne alkiyama za ta tashi, Allah kadai ya bari ma kanshi wannan sani. Wa yunazzilul ghais, Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san lokacin da zai saukar da ruwa, babu wanda ya san yaushe za a yi ruwa, an yi ruwa ba a yi ba ruwa, babu wanda ya sani. Hatta da meteo suna lissayi ne su ce akwai percentage in cewa da ikon Allah za a samu ruwa a gari kaza, a waje kaza, amma babu wanda zai zo tabbas ya ce maka ai tabbas za a yi ruwa gobe, ko kuma za a yi ruwa yau, ko kuma su ma ba su cewa tabbas za a yi ruwa. Idan kuma suka ce tabbas yau za a yi ruwa, to su ma sun zama tagutu, matukar sun rai cewa sun san wannan abin da yake gaibi, sun zama tagutu. Ka gani ilmu sa'a, wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham, babu abin da ya san, babu wanda ya san cikin me yake cikin cikin mahaifiya sai Allah subhanahu wa ta'ala, babu wanda ya sani. Hatta da echography da ake yi a yanzu, a yaushe ne ake yi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci komi, ya halicci dan har an sa mishi rai, har an fara halittar gabbai, tukun zasu iya ganowa, tukun bincike na likitoci yanzu zai iya ganowa cewa ga abin da yake. Amma lokacin da yana wato abin da ya shahi gudan mani ko jini ko tsoka, babu wanda ya san menene za a halitta sai Allah subhanahu wataala, wanda hatta da mala'ikan da zai zo shi ma zai tambayi Allah cewa namiji ne ko mace, shaqi ne ko sa'id, duka babu wanda ya sani wannan a lokacin sai Allah subhanahu wataala. Sannan abu na gaba, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, babu wani wanda ya san abin da zai yi gobe. Kai nan da sai wanda biyar, babu wanda ya san me zai faru nan da minti ɗaya, babu wanda ya san me zai faru. Wannan ilimi yana ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu, haka babu wata rai wadda ta san inda za ta mutu, babu wanda ya san inda zai mutu. A nan da magaram za ka mutu, a wani gari za ka mutu, a China za ka mutu, a Saudiya za ka mutu, babu wanda ya sani sai Allah. Shi yasa kuma inda za ka mutu kuma he ka je can ka mutu. Ya ishe mu kissa ta wato Sulaiman, da shi da wani da ya zo wajen shi, ya zo wajen shi kuma mala'ikan mutuwa ya zo wajen Sulaiman, shi kuma mala'ikan mutuwa an umurce shi da yaje zai karbi ran wannan mutumin wato a wani waje nesa ne, bulaguro ne mai tsawon nisa, misali a ce a wajen China misali yanzu, kuma shi ya gan shi a nan yake kallon shi. To shi Allah ya riga ya hukunta mishi ga inda zai je, umarnin Allah kawai yake bi. daga nan kawai ya tashi ya bi umarnin Allah. Wani yace ya ga wani yana ta kallon shi, ya ga yi mishi kaza, yace to ya kai shi wani waje, ya sa iska ta dauke shi ta kai shi wani kasa can nesa, misali ta kai shi ta iska ta kai shi can, kuma suka gamu da mala'ikan mutuwa a can aka dauki ranshi. Kaga ni babu wanda ya san inda zai mutu sai Allah subhanahu wataala. Allah kadai ya san inda wata rai wato za ta mutu. Shi yasa da yawa zaka ga mutun yana zamne zamnan shi a gida, Allah ya kadarta mishi zai mutu a hanyar bulaguro, ko kuma zai mutu bakin waje kaza, a yar kaza da sigon da kaza, zaka ga yana sauri, yana sauri, gaugawa yake. In ya huto misali motan shi ko motar shi battana, zai kokari ya ce wani da Allah a ramin kaza, ko kuma ya tsaye da wani wanda bai sani ba ma a moto, kai ni can da gaugawa. Mutuwar ka ce ajalinka ne yake kiranka, kuma ka tai ka iske shi, babu wanda zai iya kubce ma wannan. To wannan duka yana daga cikin ilimin gaibi, dukkan abin da ya kafu babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wataala. Matukar kuma Allah ya bayyana shi, ya bayyana ma wani wannan ilimin ba gaibi bane ba. Misali Allah ya bayyana ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan yanzu ya huta daga ilimin gaibi. Saboda mi? Saboda deja Allah subhanahu wataala ya bayyana ma Annabi. Kafin Annabi sai da aka gayi ma Jibril, ya zo ya gayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Misali idan kaga ya huta daga ilimin gaibi, amma ilimin gaibi shine abinda babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wataala. Wannan su abubuwa guda biyar sune mafatihul ghaib, sanin ranar tashin alkiyama babu wanda ya sani sai Allah, sabkar da ruwa babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala, abinda ke cikin cikin mahaifa babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala, abinda mutun zai aikata nan da in an jima babu wanda ya sani sai Allah, inda mutun zai mutu babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala. Allah kadai ya bar masa kanshi wato wannan sani. To dukkan mutumin da yayi raye cewa shi ya san ɗaya daga cikin wannan gaibi, misali ya san abin da zai faru, ko ya san abu kaza, ko ya san abu kaza, irin abin da bokaye suke yi, irin abin da bokaye suke yi, to wannan shi ma ya zamanto dagutu. Wanda abin takeici ka duba kaga kwanan nan ana wannan rikicin, wai kungiyar bokaye, wai su za su tsare Niger, jihar rashin takeici, wai su za su tsare wai Niger, wai yo ina boka ina, wai suna da wasu aljannai ko guda nawa, wai da su wai aka gina Niger, wai yanzu sun sa su iyaka. In gaskiya ne tun farko su kai su Boko Haram da aka sha kwama, gashi nan ina ta su, gashi nan ana ta wannan. Ka gani abu ne, duk da alhamdulillah mutane a labarin wannan da suka huto, zaka ga mutane sun kasu daya biyu uku, wasu wanda gama gari, misali akwai wanda zai gani wanda bai da ilimin tauhidi ya yarda da wannan abun, zaka gani a shi ya sallama kawai shikenan, tunda harkar bokaye sun shigo alhamdulillah, shi shikenan kawai an gama da harkar ikowas. Akwai wanda kuma yayi inkarin wannan abin takeici ne, a ce wai a kasa, wai wai har a television national a hudu, wai su ma kungiyar bokaye, in ba ma Niger bane da ake ba kowa authorization ya bude abin da ya shahi association din shi, kai ya za a yi kasa tana da musulmai 99 cikin 100 har a ringa irin wannan abu. Kaga wannan yana nuna bummukishin abin da ya shahi addinin mu, bummukishin addinin mu. Alhamdulillah malamai suna iya bakin kokarin su, suna bakin kokarin su akan karantar da al'umma. To dole kuma sai an samu canji, hatta su wanda suke shiga gwamnati ya zamanto sun san abin da ya shafi addini. Irin wannan abubuwa ya zamanto akwai dokar da za ta zamanto ta hana irin wannan abubuwa. Amma a ce wafe yi layik je, kowa ya zo ya addinin shi, akwai kungiyar bokaye, akwai kungiyar yan luwaɗi, akwai kungiyar karuwai, akwai kungiyar waye, kuma a zo kungiyar musulunci. Kaga wannan abin bai yi ba, dole ya zamanto an dau abin da ya shafi mataki akan irin wannan. Allah subhanahu wataala ya kare. Wasu kuma suka mai da abin dariya, cewa wannan mara aiki ne suka zo, kai yanzu boka ina, kai ina wannan. Kwanan nan ma na ga wata bidiyo tana yawo, wata a cikin taron nan da ake wada wani abu a hannunta, mace ce ma ta fito tana wani ihu da wani mene. To kaga wannan abin takeici ne, abin takeici ne. Amma duk da haka nan zaka gani wanda bai da tauhidi, zaka gani ya yarda da wannan abin, ya yarda da wannan abu. To dukkan wanda ya iddia in cewa ya san gaibi akan wannan, to shi ma ya zamanto dagutu, ya fita daga abin da ya shafi wato musulunci. Sai na biyar malam yace wa man hakama bi ghairi ma anzala Allah, ga mutumin da mutumin da ya zamanto yayi hukunci da abinda ba da abinda Allah subhanahu wataala ya sabko. Misali irin wato ka'idodi da ake sawa ta constitution. Kinan kaga wannan hukunci akan wannan, amma wannan gaba akwai tambihi sosai saboda malamai sun yi bayani mai tsawo akan wannan, akan abin da ya sahi hukunci da constitution, kan cewa ba akan itlaqin ta bane daga kawai mutum ya zo ya yi aiki da wannan sai a ce wani ya kafirta ko wani abu makamancin haka. A'a, akwai bambanci tsakankanin aiki da ita da kuma kudirce cewa wannan abin wato shi ne ya cancanta a yi aiki da shi dama. Misali irin wannan ƙasa da muke ciki, wanda la mahalata muna cikin wani tsari wanda aka ɗora mu a kai, ba mu ba muka ɗora kanmu ba, kuma babu ta yadda za a yi wato mutum musulmi sawa'un ya samu wani haƙƙin shi ko kuma ya samu tsaron rayuwar shi ko kuma ya samu wani abu na kare mutuncin shi in ba daga wannan hanyoyin ba. Ba za a ce ba kai dan misali an kwatan ma haƙƙinka, ka zo ka kai ƙara wajen hukuma inda ake aiki da wannan dan a kwato ma haƙƙinka da wani ya zalunce ka, a ce kai ka kafurta ko wani abu makamancin haka, wannan ba haka nan bane ba. Ka kudurta cewa wannan abun na constitution shi ne ya fi cancanta a yi aiki da shi dama, ko kuma wannan shi ne daidai a yi aiki da shi, to wannan shi ne ka kafirta. Shi yasa yana daga cikin nawaqidul islam, abubuwan da suke warware wato musulunci. Mutumin da ya zo ya yi hukunci da irin wannan wato constitution, ya kudurta cewa kuma wannan hukuncin shi ne wato yahi hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala. Zaka gani da yawa ana samun mutane suna faddala, suna fifita hukuncin wannan na tagutu na constitution akan hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. To tanke ka samu wannan, ka fifita wannan akan hukuncin Allah, to ka zama kafiri, ka huta daga musulunci. Abinda yake kanka shi ne ka san wannan ba shi bane hukuncin da Allah ya sa mana. Sannan abin da ya shahi rayuwa ta yau da gobe ce ta sa dan a hujjo ba wannan inka incinka ya sa wato ka kai ƙara misali a hujjo ma wannan inka. Ai babu abin da ya shahi alƙali ko akwai kotu ta musulunci a nan misali. Misali kaga wajen mu banmu da kotu ta musulunci, a ce inda za a yi kotu ce ta musulunci wannan ya yi sata a kama shi a cire mishi hannu. Kaga yanzu kai in ka kai kai aka yi sata ka kamo mutum ka cire mishi hannu, mi ga mishi a hukumance, ka gani kai ne za a ce mai laifi. Kishin shi ma da ake yi baka gani ba, daga an zo ana kishin arawo daga polisai sun zo kowa ya tsere saboda an kama laifin gaba ɗaya zai hau kanka. Kaga ba hukuncin Allah bane ba, hukuncin Allah shine idan an kama arawo satar da yayi a yanke mishi hannu saboda gobe kai ya ƙara. Wani zai ce a yo an yanke mishi hannu ai an zalunce shi, a in an yanke mishi gobe ba za a samu arawon da zai yi sata ba. Ka gan shi wani an yanke mishi hannu saboda mi, saboda yayi sata, ka san ba kai ba. Wani yayi zina aka kama shi aka mishi bulala 100 gaban al'umma, ka san gobe wani saboda ba dan Allah ba ma ba yayi ba saboda ka kunyata shi cikin al'umma. Wani aka jehe shi, ka san gobe wani ba yayi ba. Shi yasa babu shari'a da ta cancanta kamar shari'ar musulunci. Ita ce shari'ar da ya kamata ya zamanto an yi aiki da ita, saboda musulunci shi ne ya kawo mana tsarin rayuwa yanda yake. To amma wannan hukunci wanda ake yi, shi yasa a nan akwai bayani kan abin da ya shahi irin Khawarij. Misali Khawarij, ko mu ce a yanzu irin Boko Haram, menene suka ɗora kansu? Shi ne dukkan mutumin da ya aikata wato lasiyama irin wannan abubuwa kawai kafiri ne. Yanzu misali mun san shugabanninmu musulmi ke da kwai, musulmin nan sai zamanto suna kan wannan doka ta abin da ya shahi tsarin constitution. To kawai su Khawarij sai su ce wannan duka kafirai ne, mu da muke ƙalƙashin mu ma kafirai ne. Kaga wannan abin ba abu bane ba wanda yake kan mizani. Yanzu ka zo wannan, yanzu misali matukar kuna ƙalƙashin wannan, kaga kana sallah, kana azumi, zaka zo masallaci kana sallah, mutum ya zo da bom ya tada bom, wai shi yana cewa yayi jihadi, yayi shahada. Kaga duka wannan abubuwa ne wanda me ya kai su rishin sanin addini, saboda suna daga cikin abu kaɗan na ma'asiya na laihi sai zamanto sun kafirta mutum da su. Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo ayoyi suna bin ayoyi game da hukunci wannan bima anzalallah yace fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul kafirun. To ya zakai ka gama wannan, dole akwai matakin da zai zamanto wane idan ya zamanto yana wannan ya taka alhurma ya fasiki ne, wane kuma zai zamanto ya zalimi ne, wane kuma kai tsaye zai zamanto kafuri ne idan ya zamanto ya kudurta cewa wannan yafi shari'ar musulunci, wannan zai zamanto kwata-kwata ya fita daga musulunci idan ka fifita abin da ya shafi wata shari'a akan shari'ar musulunci. Ina abin da ya shafi bayani game da ita hukunci bima anzalallah ba kai tsaye ba kawai mutum daga yayi wannan ka ce wani a shikenan kafuri ne ya fita daga musulunci. To wannan akwai dawabit, akwai ka'idodi da shari'a take bi kafin ta zamanto ta hudda mutum daga abin da ya shafi wato musulunci. Abin da yafi abin da ya cancanta shine ya zamanto wato an yi hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana. Shi yasa Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Allah yake rantsuwa da abin da ya shafi rububiyyar shi cewa la yu'minuna ba za su cika imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, har sai sun alƙalantar da kai ya rasulullah akan abin da ya zamanto ya shiga tsakanin su na sabani ko wani abu. Sannan kuma sun bala yajidu fi anfusihim harajan fi ma qadaita wa yusallimu taslima. Sannan kada ya zamanto lokacin da aka maka hukunci da shari'ar musulunci ya sa ka samu wani abu ka ringa jin wani abu a cikin zuciyarka na ko zalunci ko na wani abu na kyashi. A'a, abin da zaka yi shine sami'na wa fa'ana, shari'ar musulunci ce ta yanka wannan, dole ya zamanto wato ka bi wannan ka ajje shi. Kenan wannan abin da ya shafi hukunci na wato wata shari'a ba shari'ar musulunci ba. Akwai bayanan malamai da yawa akan wannan mas'ala, saboda mas'ala ce da yawa tana da tsaho mai yawa. Su daga cikin malamai suna gani hatta da irin abin da ya shafi aikin gwamnati, irin aikin justice, duka akwai ka'idodi da malamai suka aiki akan wannan. Idan ka gani dole ba ka ce ba kai tsaye ka wuto ka ringa kafurta mutum don ya aikata wani abu, face sai kana da dalili wanda yake kwakwara akan wato cewa tabbacin kafircin shi wato ya bayyana. Da fatan an fahimta. Mafhum? Ba hukuncin Allah ba ne. To malamai suna da bayanai da yawa akan wannan mas'ala, saboda hatta wasu suna ganin hatta ka zo ka yi aikin ka san sarai ba aiki ba ne na shari'ar musulunci, ka zo ka yi wasu suke ganin bai dace ba. Amma wasu daga cikin malamai suka ce to dole tunda ƙasa ce ta musulmai dole sai an bi salon da za a zamanto an samu gyara a ciki. Misali, akwai bayanai da yawa na malamai da akwai wanda suke ganin kwata-kwata bai dacewa ka zo kai kawai ka koma ka bari ka kama wani aiki wanda yake na shari'a na wanda zai same ka na abin da ya shafi halal wanda ba irin wannan ba, saboda ka san ba hukunci bane na Allah subhanahu wataala. Wanda wannan kuma abin da ya yi ma mutum ya zamanto ya nisanci irin wannan abin, kai wanda kake tsoron fadawa kan wani abin da ya shafi shubuha, saboda abu wanda shari'ar musulunci ta kawo maka wato wani abu na shari'a, kuma akwai wani abu wanda idan ka kai kanka la'alla yau da gobe zata sa ya zamanto abu ya bi jikinka, ya zamanto haka kai ya sa kana ganin wannan hukuncin da ake shine yafi dacewa akan wato mutane. To tun lokacin da ka samu kanka kana kai wannan cewa ai wannan constitution da ake aiki da ita tafi dacewa to wannan kwata-kwata ka kafarta, saboda ka fifita ta akan musulunci, ka fifita ta akan shari'ar musulunci, shine cikin abin da yake warware ma mutum musulunci kai tsaye. To wasu malamai suka ce idan kuma gyara ne zaka kawo ko kuma wani abu wannan babu laifi kana iya wato ka nema, amma abin da yafi ka nisance shi saboda ka kare musuluncinka ka kare addininka, wannan abu shine yafi dacewa. Ka nisance shi shine yafi dacewa, kare zaman to ka kai kanka zuwa ga abin da ya shayi halaka. saboda idan aka yi gaba aka yi gaba zaka ga abun wataran kai kanka kana musulmi zaka gani abun kwarai akwai zalunci wanda asalin shi ma akan zalunci ne aka gina shi akan zalunci ne aka gina shi wanda kwata kwata ba shari'a bace ba kwata kwata ta ci karo da musulunci da za a zo misali yanzu misali a ce wannan irin wanda suke karuwai mutun yaje yayi lalata da karuwa ta kai shi kara wahi ya biya ta jiwa misali in bai biya ta waje he ya biya ta har tana da iko ta kai shi kara saboda haƙƙin ta ne tana da register da wannan kaga abu ya huta daga sha'anin musulunci to abu ne wanda yake da hadari sosai malamai suna da bayanai da yawa akan wannan idan hukunci kai tsaye kuma wannan yayi dai aje wajen manyan malamai su ba da hukunci sai dai aje su ba da hukunci akan wannan amma abu ne wanda yake da hadari sosai gaskiya irin wannan karatu dan wannan karatu yana da hadari Allah subhanahu wataala ya kare mu sai malamin yace wa dalilu qauluhu ta'ala dalili fada Allah subhanahu wataala la ikraha fid din wato babu tilastawa akan abin da ya shafi addini addinin musulunci addini ne a bayyane addini ne wanda ya bayyana komai babu tilasin a ce sai an kamo ka an tilasa ka cewa ka shiga addinin musulunci shi yasa zaka gani da yawa mutane in sun zo musulunta zaka ji an tambaye ka tilasta maka ne aka ko kuma a'a da ra'ayinka ne kake son shiga musulunci shi addinin musulunci ba shiga shi a tilas ba shiga shi a tilas Allah yace kar ta bayyana rushul min al-ghay faman yakfuru bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wusfa kaga malam yace hakika wato hanya ta shari'a ta zamanto bayyananna daga abin da ya shafi bada sannan kuma dukkan mutumin da ya kafirce ma taguti kani sanci dukkan abin da yake na bada na kafirci kai imani da Allah subhanahu wataala malam yace faqad istamsaka bil-urwati al-wusfa to hakika ka kama da igiya wadda take mai kwari wadda lanfisaba laha batta cirewa wanda ita ce kalmar la ilaha illallah wato dukkan mutumin da ya kaurace ma abin da ya shafi taghutu to ka kama hanya ce ta la ilaha illallah wanda kuma hanya ce wadda batta cirewa batta lalacewa shine malam yace wa hadha ma'ana la ilaha illallah wannan shine ma'anar cewa la ilaha illallah babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala malam yace wa fil hadisi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ra'asul amri al-islam wato kololuwan lamari na musulmi shine musulunci kololuwan lamarinka ko kuma kan lamarinka shine musulunci saboda musulunci shine kuwan da defar inka na abin da ya shafi la ilaha illallah inka ya zamanto ka shaida babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah kamar yadda muka ga bayani a baya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne sai ka tsaye da sallah shi yasa malahi yace wa amuduhu as-sala wato gimshikin musulunci shine sallah sallah saboda bayanai akan sallah da yawa wasu daga cikin malamai suna ganin dukkan mutumin da ya bar sallah to ya kafirta kana barin sallah ka kafirta Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara wato tsakankanin abin da yake mutum wannan musulmi ne wannan kahuri ne shine sallah bambancin musulmi da kahuri ita ce sallah wani yana sallah eh yana sallah musulmi ne wani yana sallah a abi sallah ya huta daga musulunci idan wasu malamai suna ganin a sai ya zamanto ya musanta farlancin sallah akan shi cewa a shi sallah ba barla bace ba wajibi bane akan shi in yayi haka nan ne ya kafirta amma da yawa daga cikin malamai suka ce mutumin da bai sallah dalili zahiri akan wannan hadisin kawai ya huta daga musulunci ba suka ce ana biyo ita sai an kira shi a ce wani zo kai sallah kaza da kaza har a mishi so uku ko kuma kwana uku duka yana daga cikin malaman fiqhu da suka yi bayani mai tsaho akan tarikus sala wanda ya bar sallah amma ka bar sallah da gangam idan ka bar sallah fa malamai suka ce ko ka rama Allah bai amsa ko ka rama Allah bai amsa kana ji aka yi kiran sallah da gangam ka zamna ka ki har lokacin ta ya huta malamai suka ce ko ka rama Allah bai amsa sai dai ka je kai ta neman tuba Allah subhanahu wataala ya gafarta maka ka aikata babban laifi Allah ya umarce ka da kai sallah akan lokaci kuma ka ki idan babban laifi ne ka aikata ka nemi Ubangiji subhanahu wata'ala ya zamanto wato ya gafarta ma a wannan. Kina wannan gimshikin musulunci ita ce abin da ya shafi sallah. Sai malam yace wazirwatu sanamihi aljihad. Sannan kololuwa ta abin da ya shafi musulunci shine jihadi. Ayi jihadi kan abin da ya shafi kira kan tabbatar da addinin musulunci. Wanda jihadi babban abu ne a musulunci. Ba kamar yadda muka yi bayani ba irin na misali Boko Haram ko irin na ƴan ta'adda yanzu da suke wutarwa su ce jihadi ne. Kaga kwata-kwata wannan ba hanyar musulunci bace. Kwata-kwata ba hanyar musulunci bace. Saboda zaka gani sun koma gehe, sanan jihadi yana da sharuɗa. Wane ne zai jagoranci mutane akan jihadi? Shine shugaba. Ba shugaba ba kuma mu kebe ganin masallaci ga baki ɗaya mu nadawa ne shine shugaban mu kawai yace mana hayya alal jihadi mu da. A'a ba wannan ba. Shugaba na ga baki ɗaya na musulman shine Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na abin da ya shahi wato al-hijra yake cewa la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyya wa idza stunfirtum fanfiru. Annabi yace hijira ta kare daga abin da ya shahi Makka zuwa Madina ko kuma daga garin Makka zuwa wani gari kace kai hijira ta musulunci, a'a Makka ta zama garin musulunci. Sai Annabi yace walakin jihadun, sai dai akwai babban aiki shine jihadi. Jihadi kuma wane ne? Shugaba ne idan ya nema a huto, to wannan za a zamanto an huto. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka yi shaida aka ce a huto hayya jihadi za a yi, shugaba yayi, kenan ko gabaki ɗaya kowa zai huto banda abin da ya shafi mata da yara ƙanana da kuma dattijawa wanda ba su iya ba. Amma wanda yake wajibi ne akan ku kowa ya huta, ko kuma a ce wane an ayyana ka da wane da wane da wane da wane hayya a huta zuwa jihadi, to wannan duka wato jihadi ya zama wajibi akan ku. Kenan wannan hanyoyi. Sannan kuma da muka ce akan shugaba, kenan shugaba na musulunci wanda yake jagoranci ku gabaki ɗaya, ba wanda suka kewa koma gehe ba cikin daji, kuma wannan wai da niyyar jihadi ne suke, kuma suwa suke kashewa? Musulmi. Ka taba ga jihadi an kashe musulmi? Baiwa. Zaka ga mutun ya zo yana ana kiran sallah, mutane suna sallah, ka zo ka sa musu bom ka tada su wai kuma ka ce Allahu Akbar, wannan ba jihadi bane, wannan ta'addanci ne. Wannan ta'addanci ne wanda mu duba mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya wudo jihadi ya yake tsaya yake da asuba ya ji garin an yi kiran sallah ko ba a yi ba. Idan aka yi kiran sallah shikenan garin musulmai ne. Amma kai zawa da kai mutanen wanda suke sallah, ba wai kiran sallah ba ma, wanda suke sallah wai ka ce kahurai ne ga baki daya, suna aiki da hukunci ba na Allah ba, kawai kahurai ne aka kashe su. Kaga wannan babu ta'addanci kamar wannan ta'addanci wanda jinin mutum musulmi a kashe rai ɗaya na musulmi irin laihin shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda aje a roshe Ka'aba, dalilin kashe rai ɗaya na musulmi. To ka duba kagar mutanen da ake kashewa, za ta da sojawa da suke bakin iyaka suna tsaron ƙasa, saka ga musulmai ne suna sallah, suna shaidawa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah. Amma kaga wannan mutanen wai da sunan abin da ya shahi jihadi su za su zo su kai. Idan ka kwata-kwata ba hanyar jihadi bace, ba hanyar musulunci bace ba, kuma ya zamanto abin da ya kamari, kuma wannan wanda suke ta'addancin wai su ake dangantawa da musulmai ne, wai a ce musulmi ne su ne musulmi har a gari ka gani ana tuhuma ko ku irin ku ne wannan masu yin wannan. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam daman ya bada misalin irin khawarijawa wanda za su zo, Annabi ya bada labarin sai ce idan ka gane su na kirkin wai ba irin wannan ba wanda sallan ma ba yi ba suke, wani musulunci ma bai san ba komi, kawai sun dauki da rafo sun rubuta la ilaha illallah sun tayi, kawai wanda suka gani su kashi. Kaga wannan tsantsar ta'addanci ne wanda kuma a haka dora ma musulmai. Kuma daga wani bangare zaka ga da laifin mu musulmi, laifin mu shine bamu tsaya ba muka yi karatu. Idan aka ce jihadi, hatta da jihadi kan neman ilimi, mu tsaya mu yi karatu mu karantar mu huddo aqidan mu a bayyane, mu huddo komin mu a bayyane cewa ban mu da alaka da wannan, an tashi an nemi ilimi an yi karatu, zaka babu wanda zai danganta wannan abin da ku. Amma can wani gungu guda sun koma gehe, wani gungu guda sun koma gehe, can wasu sun koma gehe, an kasa samun gamuwa akan mine akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato alqur'ani da karanta da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu to wannan duk shi yake kawo irin sabanin ararrabu idan kuma aka rabu ba za a iya taruwa ba a hadu waje guda har ya zama musulunci yayi kare amma kuma ba irin haduwa ba ta cewa a zo a hadu irin haduwa ta ƴan ikhwan cewa yanzu dai tunda mu musulmi ne wani dan shi'a yazo wani yana bid'a shi yazo wancan ahli sunna yazo wani yazo a ce a gamu wato yanzu ayi zaman lahiya ɗaya ne a dawo kan tauhidi a dawo kan karantarwa akan tauhidi da ce zaman lahiya ba maganar zaman lahiya kace ni ina karantar da tauhidi in zo kana nihin wai mu zo ni inda nake magana kan tauhidi kai ka je kana shirka misali kana gama bauta Allah da wani wai zaman lahiya shine in wasa karatun wannan na tauhidi cewa a in ina karanta tauhidi kamar ina tsokano ka ne abinda kake yi to ai shine gaskiya dole a dawo dole sai an dawo wanda za a yi a hadu ba za a taba haduwa ba a ce a irin wannan haduwar wane yazo yana aikin shi ina gani kuma banna magana Nabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza tabayantum bil ina wa akhadhtum aznab al baqar wa radithum biz zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhilla Nabi sallallahu alaihi wa sallam yace duka wannan idan aka bari aka zo aka musulmi ba aikin da kuke kawai sai kasuwanci kun shiga daji noma kun bar jihadi an bar karatu an bar neman ilimi an bar fadin gaskiya to Allah subhanahu wataala sai ya dora mana kaskanci sai ya zama to musulmi ne ga sunan kaskanci amma akan su kuma Allah ba zai taba dauke mana ba wannan sai mun dawo kan dai to yanzu ka duba ka gani yaya ake ciki kaga akwai gulbudin irin wannan abubuwa idan aka ce an bar karantarwa an bar karanta tauhidi an bar karatu an bar karantar da al'umma kowa ya shagala da abin da ya shafi kasuwancin shi wani ya tafi kaza wani ya tafi gona wani ya tafi kaza wani ya tafi kaza to Allah sai ya dora ma musulman kaskanci idan mun to gabaki ɗaya bukku da wato wata kima hatta a gari barantana a duniyance gabaki ɗaya komai aka zo sai a yaba muku kuni kuma ba ta yanda za a yi ku iya maganin wannan sai an dawo an kama abin da ya shafi karantarwa da jihadi fi sabilillahi kinan jihadi akwai jihadi a musulunci babban abu ne a jihadi akan a cikin musulunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya gina musulunci sannan har zuwa tashin alkiyama jihadi yana nan jihadi kuma akwai jihadun nafs akwai jihadul mal akwai jihadul ilm duk wannan nau'i ne jihadi na takobi a wuta wannan ya zamanto an tsaida musulunci sannan kuma sai in akwai karhin huta'in ba za mu zamanto ba mu musulmi mun san sarai idan muka huta gabaki ɗaya wannan gabaki ɗaya sun yi karhin mu gunmu da makaman da zan mu iya yakasu mu ce kuma mu tahi sai zamanto an rushe ku musulmin da kuka rage an kashe ku gabaki ɗaya kun babu wanda za su yi musulunci to akwai jihadul ilm ya zamanto to a tashi da karantarwa lungu da sako a je a ringa karantar da mutane addini a maido mutane su fahimci addini sai kaga musulunci yayi karhi wasu daga nan suna taimakawa da abin da ya shafi dukiyoyin su misali za a tahi wani kauye a je ayi wa'azi a karantar da mutane wani ya ce ya dauki transport in gabaki ɗaya zai kai mutanen da za su yi karantar wannan ko kuma za a kai malami wani kauye da zai je ya karantar da mutane addini sallah yanda ake arwalla yanda ake kaza a je a karantar da su yace ya dauki yaurin shi gabaki da mafi yawan malamai da kake gani suna shiga wata hanya misali zaka gani malami ya zauna bai komi wannan tun warko error ce bai yiwa kana malami ko kuma almajiri sai da wasu abubuwa ka guda uku malamai suka ce karantarwa karatu karantarwa kasuwa ba a da'awa sai da dawa in ba dawa sai a shiga dawa haka malamai suka ce baka ce malami ne kai ka zo ka zamna baka koyi yo ya zaka kai ka ciyar da iyalinka ko su ko shi ba haƙi bane akan ka haƙƙinka karantarwa ba shi kadai ba, su ma suna da iyali, kai jikinka yana da haƙƙi akan ka. Kinan dole ya zamanto ka hujja bangaren ka shiga neman abin da zaka zamanto ka tallafa ma kanka akan iyallanka, da kuma hatta da da'awar ta kai ka taimaka mata daga wata hanya wanda zaka zamanto ka gina ta akan wannan. Idan zamanto baka aikin komai, shi yasa zaka gani wani kawai daga nan an shiga tsubbace tsubbace, a ce a kawo kaza ayi kaza, a kawo kudi ayi adda. Ka ga duka wannan ba daidai bane. Addu'a ibada ce, ba amsa ba sayanta. Addu'a, annabi yace addu'a ad-du'a'u huwa al-ibada. Addu'a ibada ce, ba sayan addu'a. Idan ka zo addu'a wanke bukata, wani da Allah ina ganin ka mutumin kirki ne ko malami ne, wani dan Allah a taya mada addu'a. Kuma wannan abu ne wanda haƙi mutum ya nema ka taya shi addu'a, kai mishi addu'a. Addu'a a zahirul ghaib, kama mutum addu'a bai sani ba karɓan bacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba ka ce ba a sai ya baka wani abu. To kaga kasuwanci ne kake da addu'a nan, ita kuma ibada ce kake yi wannan. To dole jihadi wajen abin da ya shafi ilimi, dole shi ma kenan sai mutum ya tashi ta hanyar yanda zai karantar da ilimin, ta hanyar yanda zai dauki yaunin ilimin. Idan kuma akwai wanda zai daukan mishi yaunin ilimin, misali kamar yanda muka yi misali, to wannan sai su dauki yauni. Saboda kai wanda kake da dukiya, misali dukiyar nan Allah sai ya tambaye ka, na farko daga ina ka same ta, sannan na biyu ina ka sa ta. Da yawa kuma suna kuskure a nan, a dukiya ta ce in yi abin da na ga dama, wallahi ba haka nan bane. Dukiyarka ce amma daga ina ka samo ta, daga halal ka samo ta, to alhamdulillah, to ina ka sa ta. In halal ka sa ta, wannan shi ne ka tsira. Amma matukar baka sanya ta ba hanya ta halal, wallahi gobara Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tsaida ta, sai ya tsaida ka, ya tambaye ka akan wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa digadigan ɗan adam ba za su gushe ba a ranar tashin alkiyama har sai an tambaye shi akan rayuwar shi, yaya ya karar da rayuwar shi tun daga sarmantakarka, tun daga lokacin da alƙalami ya hau kanka har ya zuwa mutuwar kai, akai karar da rayuwarka a karatu da neman ilimi da sallah da wannan, ko kuma a zama da ya wuce ya wuce da neman duniya. Haka akan dukiyarka sai ce daga ina ya same ta, kuma wafi ma an faka ina ya sata. Baka ce ba dukiya za ce je in ɗauko ƴan orchestra su zo su yi ta ganga, wallahi Allah ya tambaye ka. Wannan kiɗi da suka yi suka cutar da al'umma, suka hana wani barci, suka yi kaza suka yi kaza, kuma lahin duka zai dawo akan wa, akan ka. Kuma dukiyar ka sanya ta ba hanyar abin da ya dace ba. Ba idan ya zamanto karantarwa addini, ka ɗauki wani karantar da addini, ka gina masallatayya, ka gina makarantu inda ake karantar da addini, to wannan abin zai dawwama matukar, lada yana kai maka ko bayan mutuwarka matukar wannan abin yana nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya bayyana mana cewa mutum idan ya mutu, wato ayyukan shi gabaki sun tsaya sai abubuwa guda uku. Abu na farko, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatun jariya, wato sadaka mai gudana. Kai ne kayi sadaka, wato kayi wani wakafi, misali ka gina masallaci, mutane suka zo suna sallah a wajen, to ko ka mutu lada yana kai maka, ko kuma ka sayi littafi alqur'ani ake karatu, ka kai makarantu da tattawai suke karatu, ko kuma ka gina makaranta, ko kuma ka gina wani abu wanda addini zai ci gaba da wannan abu, ko kuma ka gina wani abin da wasu suka shiryu ta dalilinka, matukar wannan abin yana nan lada yana kai maka. Yace au ilmun nafi, ko kuma ilimi wanda yake mai amfani. Allah ya baka ilimi ka karantar aka amfani da kai, ko kuma ka rubuta littattafai. Yanzu mu duba mu ga irin littattafan nan da muke karantawa, ina masu su suke sun mutu, kuma ga suna abinda suka rubuto da ayoyi da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tattara mana, suna magana akan gyaran addinin mu, muke karanta suna samun lada. Yace awwaladun salih, ko kuma da wanda yake mana garci, ka aihida ka tarbiyyantar da shi, Allah ya shirya maka da shi, ya zamanto bayan mutuwarka yana ma addu'a, sai ka gani kana samun lada har bayan rasuwarka. Idan wannan duka abin da ya shafi bangare ko ina kana iya kai jihadi, jihadi akan tafarkin Allah subhanahu wataala. Ba sai a ce in an ce jihadi a ba wai jihadi ba kadai sai an tayyaki shine jihadi, a'a, jihadi kamar yadda muka ce akwai jihadul mal, da dukiyarka kai jihadi, akwai da iliminka kai jihadi, akwai da shawararka kai jihadi, daga dukkan inda Allah subhanahu wataala ya baka karfi, in zaka iya ba addinin musulunci gudunmuwa akan wannan, to wannan jihadi ne kai. Kenan nan malam ya kawo mana karshen wannan littafin, sai ya ce wallahu a'lam Allah ne mafi sani, yace wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sira dadin sira ya tabbata akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma wato iyallan shi da kuma sahabban shi, sira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Innan malam ya kawo mana wannan karshen littafin da fatan abinda muka ji wato na amfanuwa a cikin wannan littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon amfanuwa da shi, na kuskure kuma da mu gyara halayenmu akan shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, ya mana tawfiki akan mu nisanci wato abubuwan da ya hani a cikin wannan. Sannan la'alla kenan darasi na gaba kenan zan mu fara wani sabon littafi in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu. Kenan za mu gani tare da shawarar ƴan uwa wani littafi ya kamata ya zamanto an sa don a ci gaba da abin da ya shafi karatun wannan na gyaran aqidanmu. Saboda kamar yadda muka yi bayani tun farko cewa aqida ita ce lamba 1, ita ce farko na rayuwar musulmi. Idan kana musulmi dole ka gyara aqidanka, don ita ce idan kai error guda a kanta zai ta zubda ma dukkan abin da ka rayu ka rayu, da sallolin da azumin da ibadar da sadaka, wallahi ta zata zubda maka su ga baki daya. Kuma idan ka iske Allah subhanahu wa ta'ala zakka zamanto mi daga cikin dawwamammu a wuta. Ita ce mi ka gyara aqidanka, kaga gama bauta Allah da wani, shirka gama bauta Allah da wani, babban zunubi ne wanda kwata-kwata kai ya maida ka wato kwantar 00. Kana yin daya shikenan, wai ba ko ka tuba ka dawo, malamai suka ce wancan fa ya dahi, ba a maran burse ba. Ka san akwai a aikin lada, misali aikin lada kai zunubi, Allah ya rubuta ma zunubi, sai kai gauga ka tuba, to Allah yana iya ikon wannan zunubin ya maida ma lada, ya maida ma shi lada gabaki daya. To ita shirka matukar ka mutukana shirka, to ba ta yanda za a yi wato ka dawo. Kuma yana daga cikin abin da Allah ya ce bayya gafarta ma mutumin da ya mutu akan wannan. Ita shirka ka mutu akan ta, Allah baya gafarta maka. Muna cewa shirka, amma ya kamata mutane su san wai menene shirka. To duka cikin darussan da muke dauka, Allah ya yarda, Allah ya mana game da katar mu gane irin abin da ya shafi zuwa wajen bokanci, ka yarda da wannan, ka yarda da kaza, kamar yadda muka ambata nan tagut, ka yarda ka bauta ma wani ba Allah ba, koda da wani abu ne wanda kake ganin a kai abu ne kaza ka mishi, wallahi manzila ce. La Allah ta zamanto shirkul asgar, wanda babban lahi ne ita kuma. To in suka taru sai su zamanto sun juya rayuwarka, ka koma kana ganin shi ma Allah ne ko kuma wani abu makamancin haka, ko kuma ka ringa bashi haƙƙi irin na Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ne ake guje ba. Dan da yawa wasu zaka ji suna ganin ai wannan abin, su ce ai wannan abin da ne, ai bai hudda ne daga musulunci ba, bai hudda ka ba daga musulunci, amma zai kai ka zuwa ga hudda ga musulunci. Saboda ita rayuwa baka da tabbas. Malamai suka ce dukkan mai rayuwa dan adam bayya daga tabbayya da tabbas in fituntuwa a rayuwar shi. Duk iliminka, duk saninka, ko kai ne a garin gabaki ɗaya kai ne babban malami, ba zaka zo baka ce kai yanzu ka amuntu da wata fitina, wallahi bai yiwuwa. Baka san ba daga inda ka wuce lallaɗiya ɗaya, Allah zai jarabce ka ta jaka, kaga dukkan aikin da kai ya roshe, kuma gobe ka je Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wuta. Ba zai zamanto ba ya rage Allah da wani abu, ko kuma ya ƙara Allah da wani abu. Ya ishe mu misali, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin mutane uku, nau'i na mutane uku wanda za a fara azabtarwa a gobe ranar tashin alkiyama. Daga ciki akwai malami. Wani irin malami? Wanda Allah ya bashi sani, ya bashi ilimi, ya bashi karatun alkur'ani, amma duka wannan abin da ya yi, ya yi ne don a ce shi malami ne, ko don a ce shi ƙari'i ne, dan a ce wani mai karatun alkur'ani ne, wani karatu gabaki ɗaya garin nan sai shi. Shi daman niyyar shi don haka ne, ko da kuwa mu muna ganin cewa ai wani malami ne kaza da kaza, amma shi a ran shi menene? Ba wannan bane ba hadafin shi. Hadafin shi kawai shi ya fito shi ne malam kaza, shi ne kaza, shi ne kaza, shi ne kaza. to kaga wannan yana daga cikin wato a wata ruwaya ta wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya nemi ma ilimin liyumari bihi sufaha aw liyumari bihi ulama aw liyujadil bihi sufaha annabi yace lam yajid ra'ihatil janna ci dukkan mutumin da ya dauki ilimi ya nemi ilimi dan ya ringa neman abokai da malamai ko kuma dan ya zaman to yana jayayya da jahilai idan an zo cikin jahilai wanda basu da ilimi ya zaman to ya gwada shi ne fa mai ilimi ya ringa ba da fatawa ya ringa ba da kaza heshi heshi ko kuma a shi ne mai ilimin da yayi dan a gani a garin nan su malam wani ni ma ya kamata in ringa zauwa ana ganin mu tare annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi bai jin ko kamshin aljanna bai shi annabi yace kamshin ta kuma ana yin shi daga wajen shekara 500 masira ta shekara 500 ake jin kamshin aljanna ina abu ne wanda yake da hadari ka nema ka gyara addininka kai kuma dan Allah ka nema ka gyara tauhidinka shine abin da zai tsiratar da kai tun anan duniya kuma a gobara nan lahira ka zamanto cikin wato ɗan madalla ka samu aljanna da Allah subhanahu wataala da fatan abin da muka ji daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zakatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.